Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da ake safaran mutane musamman mata da ƙananan yara waɗanda ake tilasta musu yin aikatau ko karuwanci don samun kuɗi yayin da wasu kan bar ƙasar ta barauniyar hanya don neman ci gaba na rayuwa a wasu ƙasashe a yankin Turai ko Larabawa a ci gaba da kokarin maido da ƴan Najeriyan waɗanda suka makale a wasu ƙasashe saboda bullar cutar COVID-19 a duniya gwamnatin ƙasar ta shaida cewa ta samu goyen baya daga gwamnatin ƙasar Lebanon da ƴan ƙasar mazauna Najeriya wajen dawowar waɗannan mutane su 69 ne magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Ferdinand Nwoye ya bayyana cewa a yanzu haka an keɓe waɗannan mutane da aka dawo daga ƙasar Lebanon har sai sun cika kwanaki 14 kamar yadda hukumomin lafiya suka bada umarni na kariya da kuma daƙile cutar COVID-19
the protocol is that there will be a 14-day quarantine a test will be conducted those who are not positive the disease control office there for us in the ministry ours is to use
Baya ga nan kuma hukumar NAFTF wacce ke da halakin yaki da safaran mutane a Najeriya zata ba su horo da ilimi don su amfani kansu da kasar su ta asali. Nayi kokarin jin ta bakin hukumar don sanin irin shiri da kuma matakan da zata dauka don takaita ko hana safaran yara da mata zuwa kasashen waje amma haka ta bata cimma ruwa ba. A cikin wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya a duk shekara ana safaran dubban ƴan Najeriya da wasu ƴan kasashen Afirka waɗanda ake musu alƙawarin samun aiki a kasashen yankin Turai ko Hasiya amma daga ƙarshe a tilasta musu yin aikatau ko siyar da tsiraicin su don samun kuɗi ko a watan da ta gabata an ceto wata ƴan Najeriya da take yin aikatau a ƙasar Lebanon bayan wallafa sanarwar saida ta a farashin kuɗi $1,000 a shafin Facebook
kakakin hukumar ƴan Najeriya mazauna kasashen waje NITCOM Rashid Balogun ya ce akwai haɗin gwiwar tsakanin hukumar su da ta NAFTF don haka bayan kammala wa'adin kwanaki 14 na keɓe ƴan Najeriya da aka dawo da su daga ƙasar ta Lebanon kamar yadda aka saba za a tantance su kana yi amfani da labarin da suka bayar don yin gargadi ga sauran ƴan ƙasar da ke da sha'awar zuwa kasashen waje da nufin samun rayuwa mai kyau sannan kuma a ba su horo bisa ƙwarewar su na sana'ar hannu
what government will do what they have been doing to those of them who return is they will provide them from there they will have something to do on their own we also link them up with the BOI if they have an idea we ask them to write a proposal and explain them. These are the agencies that we normally link them up with to make them useful after they return from their sojourn.
Izuwa yanzu dai gwamnatin Najeriya ta yi nasarar maido da ƴan ƙasar ta 265 daga ƙasashen yankin Larabawa, 253 daga ƙasar Burtaniya, sai kuma 160 daga ƙasar Amurka. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.